kaga shiru kamar jabace shugaban kasa ban ba asi abin jira ne wanda nauyin sake wuyanka babu makawa amsa gunsa jaizan ne
mu mun dace a arewa shugaban kasa girmama korafin mutane
bashin talaka akan ka shugaban kasa saukin rayuwa muke so shugaban kasa
wai me kake jira ne shugaban kasa ana ta gafara sa
ba ka hukusa
hakin talaka na kanka shugaban kasa baka sauke mafi yawa ba shugaban kasa
zan fadi